الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a a yau muna 22 ga watan Juma'adul Ula hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya dace ma 16 ga watan 12 shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am mene kai to ai wannan nau'i ne na taimakekke ne an gane taimakekeniya ko a musulunci abu ce wanda aka shar'anta akan duk abin da bai saba ma shari'a ba dan haka idan mutum wata sabga ta taso abin musamman abin da ya shafi aure bai dace ba a zura masa ido kowa ya ja da baya ya kyale ko mun halin shi ko shine mai kudin garin ku an gane ko abu ne wanda ya zama wajibi akan mu duk abin da ya samu dan uwa musulmi to ayi kokari a kama masa don haka irin waɗannan kudade da abokai suke haduwa su tattara a ba ango abu ne wanda shari'a ta shar'anta waɗannan kuɗaɗe idan an haɗa su akan samu masu hankali daga cikin abokai sukan yi ƙoƙarin kiyaye waɗannan kuɗaɗe ko kafin sauga ko bayan gama sauga sai a tattara a kai ma ango a ce masa ga iya ƙoƙarin da abokai waɗanda ake tare da su yau da gobe suka yi in har so samu ne kafin sabga ya kamata a gabatar masa irin wannan taimako domin kamar yadda Hausawa suke faɗa ya kashe wutar gabansa kafin ta baya ta kama amma bayan gama sabga wani lokacin sai bayan gama sabga ake kai masa shi kuma so da yawa in ba wanda yake da hali na gaske ba kowa bane da yake yin sabga a wanye lafiya musamman irin aure ba tare da mutun ya ci bashi ba to irin haka abu ne wanda yake mai kyau abu ne kuma wanda shari'a ta shar'anta kamar yadda nassi ne na alqur'ani wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa ku taimaka ma juna akan dukkan wani aiki na alkhairi haka nan abu sa zarra dokokin ubangiji duk wani abu na alkhairi in dan uwanka mu'minin ya sa gaba kar ka kyale shi ka zura masa ido iko kari ka kama masa in zaka iya kama masa da dukiya ka kama masa da dukiya, inda karfin ka zaka iya kama masa ka kama, in ma baka da karfin da zaka iya kama masa ka bashi shawarwari na kwarai. To amma kamar misali, akwai wani yanayi da ake samu wasu marasa tunani daga cikin abokai wanda in sun hada wannan kudade kaza ce take yin kwai ta shinye kayanta, sai su facaccaka waɗannan kudade. So da yawa kuma wajen facaccaka waɗannan kudade akan sarrafa su akan abin da ya saba ma shari'a, kamar wanda za su zo a ce sai an yi wani abu wanda yake na abubuwa ne na koyi da makiyan Allah, makiyan mu sune kafirai, abubuwan da suke yi a irin auratayyar su, a zo a ce kamar yadda alhamdulillahi dai an ci gaba da duk auren da za a yi sai a ce an yi wani bendonar da wasu abubuwa, a zo a haɗu maza da mata ana reye-reye ana saba ma Allah. To in mutum ya tabbata wannan kuɗi da zai bada ga inda za a sarrafa shi, to bai ya halatta ya ɗauka ya ba su abin da ya kamata hannu da hannu tsakanin shi da ango, an gane ko, ya ba shi ga iya taimakona. In har ka tabbata su wakilan tattara wannan kudade za su iya sarrafa shi a hanyar da bata dace ba, rashin dacewar hanya in ma abin da ya saba ma shari'a, ko kuma su zo su facaccaka wannan kudi tare da cewa ango yana da bukata, to abin da ya kamata mutum sai ya samu ango ya bashi wannan taimako tsakanin shi da shi. To dan haka dukkan shi irin abubuwa ne wanda suna da asali a shari'a, irin wannan taimakekeniya wanda an dauke shi kamar matsayin al'ada, ba al'ada bace abu ne wanda yake da tushe a shari'a, kuma duk wanda zai bada irin wannan taimako ya dauka taimako ne na fi sabilillahi wanda kake neman sakamako a gun Allah subhanahu wa ta'ala, ba dan cewa kai ma in saugar ka ta tashi ya kama maka, in dai kai abu dan Allah, to in kai ma al'amari ya taso Allah zai hure waɗanda za su kama maka, kamar yadda ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wallahu fi auni al'abdi ma kana al'abdu fi auni akhihi, Ubangiji ta'ala bai gushe ba game da taimaka ma bawansa, matukar shi bawan yana cikin taimaka ma wato dan uwansa musulmi. In kuma dama al'adar ku na in kamun nima in naka ya tashi in ma, to lokacin da nai maka ka tabbata ka san da cewa adashace, an gane ko, adashace wannan shine ake kira wato alhibatu lil iwa, kyauta wato domin masanya, wanda kamar yadda mata suke yi biki, in ta kawo miki jikka in nata ya tashi jikka biyu zaki kai mata, wannan ita ce ake kiranta alhibatu lil iwa, kyauta domin masanya, wanda wannan yana daga cikin abin da shari'a ta halitta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kadai ne Allah ya haramta ma irin wannan kyauta, ne ya bada abu domin alinka masa, shi Allah ya haramta masa domin matsayin shi ya wuce haka. Amma mu halaka ne kamar yadda biki da mata suke yi, ki kawo jika inna ta ka ki kai jika inna ki ya tashi a kawo miki jika biyu, in ita nata ya tashi kuma ki maida mata jika hudu, har a kai inda za a kai bango inda za a dakata. Shi yasa ai mace in ta kai irin wannan biki, idan ba a maido mata ba takan kulle gawayi sai ta aika mata, wanda magana ce wai in ba kira me ya ci gawayi, kamar yadda Hausawa suke faɗa. To dan haka duk wanda ta kawo miki biki, in dai bikin kike yi ki rubuta bashi ne, ko bayan mutuwarki a je a biya. Allahumma duk da cewa su da yawa matan su suna daukan cewa in dai kina raye to ina da haƙi, amma in ta mutu na yafe mata, a haka suke gina wannan biki nasu. To an a irin wannan ne mutum saugar shi saugar ka ta tashi ya kawo maka wani abu, yana nihin in tashi ta tashi kai ma ka kama masa, to ka tabbata haƙi ne dole ka maida masa. In ko yayi saboda Allah ne taimakawa ne, to wannan kuma ladan shi na ga Allah subhanahu wataala. A takaice dai, duk wanda irin sauga ta tashi, sauga wadda tana buƙatar dole sai an kai kawo, to ya kamata a tashi a kama ma mutum, ko da ma wani dan abu ne, kamar yadda muka yi bayani abinda zaka iya dauke masa na kawo masa agaji a cikin wannan sauga, to abu ne wanda Allah ya shar'anta mana. Na'am. A takaice wankan Juma'a wajibi ne, an gane ko? Matsayin shi ya wuce sunna. Malikiya su ne suka tafi akan cewa wankan Juma'a sunna ne, ba wajibi ba ne. Don haka suke cewa arwalla ta wankan Juma'a ba a sallar Juma'a da ita, sai ka sake wata arwalla ta musamman. Suka ce domin arwalla wajibi ce, shi kuma wankan sunna ne, don haka sunna ba ta daukan wajibi. A magana mafi rinjaye, wankan Juma'a wajibi ne. Dalilai sun wuce a lissafa. Fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, man ja'a al-jumu'ata falyaghtasil, ko kuma man ata al-jumu'a falyaghtasil. Manzon Allah yace duk wanda zai je jumu'a yayi wanka. Wannan umarni ne kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ga duk wanda zai je jumu'a, to yin wanka ya zama wajibi a kansa. Haka kuma yake fada gusulu yawmil jumu'a wajibun ala kulli muhtali, wankan Juma'a wajibi ne akan dukkan baligi. Wannan nassi ne karara cewa wankan Juma'a wajibi ne. Dan haka in mutun yayi wanka na Juma'a, to wannan da shi zai sallaci sallar Juma'a, in ma bai samu Juma'a ba da shi zai sallaci sallar Azhar. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da cikin kitabu Ahadisul Anbiya, wanda mun tsaya ƙarshen babi na 12, baban da ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Maryam, wadhkur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ubangiji ta'ala ke fada ga manzansa ka ambata musu labarin Isma'il alayhi salam cikin wannan littafi da muka saukar maka. Innahu, ubangiji ta'ala yace lalle shi Isma'il kana sadiqal wa'di, ya kasance mai gaskiyar alƙawari ne, wanda wannan wata gala ce wanda Allah subhanahu wata'ala ya rataya ma annabi Isma'il alayhi salam, yabo ne da jinjinawa daga mahaliccinsa cewa shi mai cika alƙawari ne. Wanda cika alƙawari sifa ce ta mumini, mumini wanda yake na hakika, sifa ce ta muminai wadda Allah ya siffanta su da ita, ya ɗabi'antar da su a kanta cika alƙawari. Don haka in har mumini ne yana kan ɗabi'ar shi, to ba a san shi da saba alƙawari, domin saba alƙawari sifa ce ta munafikai, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta su da wannan sifa a cikin Alƙur'ani. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Sifa ce ta munafikai saba alƙawali, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi yake fada ayatul munafiki 3. Manzon Allah yace alamar munafiki 3 ne. Daga cikin waɗannan alamomi guda 3 manzon Allah sai yake fada, yake cewa wa idza wa'ada akhlafa. Shi munafiki idan yayi alƙawali, manzon Allah yace yakan saba. Shi yasa anan Ubangiji ta'ala ya siffanta annabi Isma'il da wannan sifa cewa innahu kana sadiqal wa'di, lalle mai gaskiyar alƙawari ne, wa kana rasulan nabiyya, kuma ya kasance wato manzo ne daga cikin manzannin Allah kuma annabi ne daga cikin annabawansa. Ma'ana Allah ya hada masa wannan martaba biyu, annabta da manzanci, dan ba kowanne bane daga cikin annabawa Allah ya hada masa. An gane ko? Kadan ne daga cikin su wanda Allah ya hada musu wannan martaba biyu, wato annabta da manzanci. Shine anan malam sai yazo mana da hadisin Salama ibn al-Aqwa, Allah ya kara masa yadda yake fada marran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ala nafarin min aslama yantadilun. Wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wuce da wasu jama'a daga cikin kabila ta Banu Aslam, yantadiluna wato suna wasan shine wannan, suna gasar wato halbin kibiya, shine ake kira an-nidal ko kuma kace al-munadala, wato gasa ta halbin kibiya. Ita gasar halbin kibiya tana kasancewa ta fuska biyu. Fuska ta farko a kafa wani abu, ayi gwadin dadin hannu, wane ne zai iya halbi abu kaza da aka kafa. Fuska ta biyu shine wajen nisan halbi, aga halbin waye fi nisa. To wannan shine ake kira da an-nibal, ko kuma ka kiraye shi munabala, gasar halbin kibiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wuce da wannan jama'a daga cikin kabila ta Banu Aslam suna yi. Manzon Allah sai yake faɗa yace, irmu bani Isma'il fa inna abakum kana ramiya. Manzon Allah yace, ya ku ƴaƴan Isma'il, ku ci gaba da halbin da kuke, wanda wannan gaba tana fa'idantar da mu duk mutumin da yake kan wani aiki na alkhairi, to kuzari da himma ake ƙara masa. An gane ko? A ƙara masa kuzari da himma ya ci gaba da wannan aiki na alkhairi da yake. Shi yasa anan manzon Allah yace da su, irmu bani Isma'il, yace ya ku ƴaƴan Isma'il, ku ci gaba da halbin da kuke. Sai yace, fa inna abakum kana ramiya, lalle mahaifinku annabi Isma'il ya kasance mahalbi ne. Wanda kar mu manta a kissar da wannan hadis baban da ya gabata, lokacin da mahaifinsa annabi Ibrahim yayi zawwa karo na uku, ya tarar da shi a karkashin wata babbar itaciya da take bayan rijiyar Zamzam, yana fike karin kibiya. Mahalbi ne, mafarauci ne. Sai ya ce, irmu, wato ku dai ci gaba da halbinku. Manzon Allah ya ce, wa ana ma'a bani fulan, ni ina tare da su wane. Domin kamar wata kwantir ne ake na tsiriran halbin kibiya tsakaninsu. Manzon Allah sai ya ce, ni ina tare da su wane. Ala Salama yake faɗa, fa amsaka ahadul fariqaini bi aidihim, ɗayan jama'un gaba ɗayansu sai suka rike hannunsu suka dena. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sai ya ce da su, malakum la tarmu, me yasa ba kwa ci gaba da halbin ku, me yasa ba kwa yi? Fa qalu, sai suka faɗa suka ce, ya rasulullah, ya manzon Allah, narmi wa anta ma'ahum, yanzu ci gaba da halbi zamu yi, alhali kana tare da su. Ma'ana wane ne zai yi rinjaye ga duk jama'ar da kake tare da su, kai da taimako na Allah da ƙarfafawa nashi yana tare da kai duk inda kake. Kamar yadda ya faɗa, huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina, duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake, taimakon Allah da agajinsa yana tare da shi. Shi yasa suka ce anan, suka ce, ya rasulullahi, narmi wa anta ma'ahu, yanzu ci gaba da halbi zamu yi, alhali kai kana tare da su, yaya za a yi mu yi rinjaye? Qala, sai manzon Allah ya ce, irmu wa ana ma'akum kullikum, manzon Allah ya ce, ku ci gaba da halbin ku, ina tare da ku gaba daya. An gane ku, ina tare da ku gaba daya. Wannan siyasa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yadda Allah ya karantar da shi iya tafiyar da jama'a, ya nuna musu cewa su ma yana tare da su, shi na kowa ne. To a takaice dai, kar mu manta bayani ya gabata, wannan yana daga cikin motsa jiki wanda musulunci ya kwadaitar. An gane, balma wasu malamai sun tafi akan cewa irin wannan motsa jiki, wasa na halbin kibiya, ya mafi wato shine hawan doki, wanda yana daga cikin abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ga mu'minai, wa a'iddu lahum mastaqatun min quwwatin wa min ribadil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ubangiji ta'ala yace ku tanadi duk abinda za ku iya na wani ƙarfi domin waɗanda suke maƙiyanku, maƙiyanku maƙiyan Allah. Shine yace wa a'iddu lahum, ku tanada lahum saboda su, mastaqatu di abiya abinda za ku iya, min quwwatin na duk wani ƙarfi, duk wani nau'i wanda yake na salo na yaki, da duk wani tanaji. To Allah ya umarci mu'minai cewa su tanada saboda makiyansu. Sai yace wa min ribadil khayl, haka nan wato game da daure da wakai, ku tanade su saboda jihadi. Yace turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, dan ku razanar da makiyan Allah maƙiyanku. To don haka a nan wasu malamai suka tafi a kan cewa wato ƙwarewa a wajen halbin kibiya ya fi mutum ya ƙware a wajen hawan doki, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi ya fassara mana ma'anar ƙuwa. Shine ya ce, ala innal ƙuwa ar-ramyu, ala innal ƙuwata ar-ramyu. Ku san da cewa ƙarfin wato shine halbin kibiya, ƙarfin shine halbin kibiya. Sai dai kamar yadda bayani ya gabata, ta kasu ta rabu. Idan ana nesa da nesa da abokan gaba, to kibiya tafi bala'i, saboda ga nesa za ku yi musu tsatsafa ku gama da su. Amma in an cuɗanya da juna, to kuma anan doki yafi halbin kibiya, saboda ita kibiya in an cuɗanya da juna ba maganar halbin kibiya, domin shi kuma anan wanda yake kan doki akwai alkarru wal far, ya kai dauki kuma ya ja da baya, hallo ya kai dauki ya ja da baya. To a takaice dai, anan abinda muke so mu gane, halbin kibiya abu ne wanda yake da asali. Gaye dai anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci mu'minai da cewa su ci gaba da wannan halbi nasu, kuma ya tabbatar musu cewa baban su Isma'il wato ya kasance mahalibi ne. Wanda kar mu manta bayani ya gabata, wannan gaba tana tabbatar mana kaka matsayin uba yake. An gane ko? Don haka irin wannan wasanni na tsakanin cewa jika da kaka, inda irin wasa ne wanda akwai irin kaskantawa da wannan, to baya halatta. Duk wanda ya yi wasa da kakan shi ya yi wasa da mahaifin da ya haife shi. Amma in abin da ya shafi irin zolaya ce da wannan, ba tsakanin kaka, jika da kaka, tsakanin uba da mahaifi ma ana yi. Za mu tashi babi na gaba. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala, babu qissati Ishaq ibn Ibrahim alayhi masalam fihi ibn Umar wa Abu Hurairah radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام الله يجيكن سنا فدا واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na labarin Ishaq dan Ibrahim, amincin Allah ya tabbata akan su, wanda shi Ishaq ɗani na Sara, matar annabi Ibrahim alaihi salam. Domin lokacin da, kamar yadda ya gabata, wani sarki ne wanda ya nemi kusantar ita Sara da aikin alfasha lokacin da annabi Ibrahim da shi da ita suka yada zango a wata alƙarya, aka je aka tsegumta ma shi sarkin cewa ai an yi wasu baki a garin nan. Bakon yana tare da wata mata wanda duk tafi matan wannan lokaci kyawu, ba wanda tafi dacewa da shi face kai ranka ya dade. Yasa aka zo masa da ita, kafin a zo da ita annabi Ibrahim ya ce mata, in ya tambaye ki menene alakar ki da ni, ki ce ni dan uwanki ne. Haka kwa ta fada, wanda wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da shi annabi Ibrahim alaihi salam yakan ba da uzuri a kansu a ranar kiyama, lokacin da aka zo cewa neman ya shiga gaba ya nema ma al'umma ceto a gun Allah subhanahu wa ta'ala, cewa yana daga cikin ƙarerake uku da ya faɗa ga matarsa cewa in an tambaye ta menene alaƙarta da shi, ta ce ɗan uwanta ne. Wannan sarki lokacin da ya nemi ya kusance ta ya dafa jikinta, sai aka damƙe shi damƙa wadda take mai tsanani, ya jijjiga ya gilgiza ya yi alƙawarin cewa ta roƙa masa Allah ya kubutar da shi, ba zai koma dafa ta ba har sai da abu dai ya maimaitu sau uku. Shine a lokacin nan ya faɗa ga fadawansa ya ce maza su nisanta masa wannan mace su fita da ita, ya ce sun zo masa da wata shaidaniya. Shine a lokacin nan ya yi mata kyautar wata baiwa a matsayin cewa ta ci gaba da yi mata hidima, ita ce Hajar. To wannan baiwa sai ta ba mai gidanta annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim alaihi salam da ya kusanci Hajar, sai ta ɗauki ciki ta haifa masa ɗa, shi ne Isma'il. Sai kishi ya kama ita Sara, ta nuna masa kwata-kwata ita ba za ta iya zama tare da ita, maza ya ɗauke ta da wannan ɗa ya san inda ya yi da su. To Ubangiji Ta'ala ya umarce shi cewa ya kai su wannan daji na Makka ya aje, domin Allah subhanahu wa ta'ala ma'abucin hikima ne, akwai abin da yake nufi. Annabi Ibrahim ya ɗauke ta da ɗan ya kai su can ya aje. To kuma rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da fadlarsa, da yadda Allah baya tozartar da mumini, kai tsaye ita Sara Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ba ta albishirkin cewa za ta haihu. Abin har mamaki ya kamata a matsayinta na dattijuwa, za a ce yanzu ta haihu. Haihuwa ai ta waɗanda suke cikin yanayi ne na ƙuruciya, kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa cewa a lokacin da mala'ikun Allah suka ba ta albishirkin cewa za ta haihu, tana da shekara 90, mai gidanta annabi Ibrahim yana da shekara 120, kamar yadda mafi yawan malaman tafsiri suke faɗa. To shine a can take mamaki, kamar yadda Allah ya faɗa, shine Ubangiji Ta'ala yake faɗa wannan qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shayka inna hadha la shay'un ajib qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt innahu hamidun majid. An gane ko? Ko kuma kafin haka me yace, wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub qalat ya waylata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt innahu hamidun majid. Ubangiji Ta'ala yake faɗa, wa mar'atuhu qa'ima, lokacin da su waɗannan mala'iku suka zo gidan Annabi Ibrahim alaihi salam sun samu matarsa tana tsaye fadahikat anan ma'ana ai fastahabat sai ta yi al'ada domin lafazin abahik a larabci yana daukan ma'anar zawwar jinin al'ada wanda shi kuma zawwar jinin al'ada alama ne na samun ciki وبشرناها بإسحاق ubangiji ta'ala yace sai muka bata albishir da cewa za ta haifi da kuma mai suna Ishaqa wannan gaba tana tabbatar mana halaccin karada ma da suna kafin ma a haife shi an gane ko ba koye koyen da mutane suke wai in an haifa me aka samu ka rike ka zabu suna wai ba za ka fada ma mutane wai sai ran bakwai na mutumin da bai zaba bane ba shine aka bashi dama zuwa ran bakwai kar a wuce ran bakwai bai bayyana sunan dan da aka haifa amma in har ka rike ka zabu suna to tun kafin a haifi dan ma kana iya cewa in da namiji ne sunan shi wane in mace ce sunan ta kaza ko kuma bayan an yi aihuwa ka fada ma mutane Allah ya azurta ni da da kuma na ambace shi da suna wane kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dare aka haifa masa da washe gari an gama sallar asuba manzon Allah yake ba sahabbansa labari yake cewa daren jiya an haifa mun da kuma na sanya masa suna Ibrahim to kaga anan kafin a samu dan nema Allah yake bada albishir yace sunan dan Ishaqa fa basharna habi Ishaqa kamar yadda annabi Zakariya alaihi salam ya Allah ya fada ya Zakariya inna nubashiruka bi gulami nismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiya ubangiji ta'ala yace wa min wara'i Ishaqa yaqub kuma bayan dan kuma Allah yace muna ba ku albishir da jikan ku shine yaqub aka bata albishir za ta samu da sunan shi Ishaqa kuma ga jika kuma sunan shi yaqub cewa annabi Ibrahim zai ga dan shi Ishaqa kuma zai ga jikan shi yaqub to a lokacin nan sai ta ce ya wailata ta ce kai cauna a alidu shin yanzu haihuwa zan yi wa ana ajuzin alhali ina dattijuwa shekaru sun tura wa hadha ba ali sheikha tace ga miji na shi ma ya zama dattijo tace inna hadha la shay'un ajib lalle samun da daga tsakanin dattawa biyu abu ne wanda ya kai matuka a wajen mamaki kai tsaye mala'iku suka bata amsa suka ce mata ata'ajabina min amrillah shin yanzu mamaki zaki mamaki kike game da al'amarin Allah me iko ne fa akan kowa da komai a sama ko a ƙasa ba abin da yake gagarar shi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidu majid to shine anan wato malam yazo da yayi wannan babi wanda ke bayani game da kis kuma a cikin dan lokaci guda duka aka haife su kusan tare an gane ko tare aka haife su tare suka tashi da shi Ishaq da shi Isma'il sai dai shi Isma'il ya girmi Ishaq shine malan sai yake fada yace fi Ibn Umar wa Abu Huraira dan haka wannan yana nuna mana lamari a hannun Allah yake ba wa kare yanke kauna game da jin kan Allah komai a hannun shi yake dan haka kasancewar anan ayi wani takaikawo ayi ta wani kaikawo wannan duka bata lokaci ne a maida lamari zuwa ga Allah subhanahu wataala gaya shi kanshi Zakariya alaihi salam ya dauki shekaru diyawa ya roki Allah cewa kar Allah ya bar shi ba tare da wani wanda zai gaje shi ba yace rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisina yace ya ubangiji na kar ka bar ni a kadaice ba tare da wani magaji domin kai ne fiyayyen masu gado in har ma akwai wani mai gado Allah ya karbi addu'arsa ya karba masa kamar yadda ya fada wa Zakariya iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana kashin dan haka komai agun Allah yake a hannunsa yake kuma babu abin da yake gagarar shi iya abin da yake kan bawa ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya kaskanta kai ya roke shi. To shine anan malam sai yake faɗa cewa fihi, wato a game da wannan babi, ma'ana kissa ta annabi Ishaq, akwai hadisi na Ibnu Umar Allah ya kara musu yadda, wanda hadisin zai zo nan gaba a cikin kissar annabi Yusuf. Ishara ce malam ya yi zuwa ga hadisin, sai nan gaba zai zo da hadisin. Sannan kuma sai ya ce wa Abu Huraira, akwai hadisin Abu Huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, shi ma hadisin Abu Huraira zai zo nan gaba cikin babin da ke biyar wannan babi, wanda a cikin shi akwai kissar wato annabi wannan Yusuf alaihi salam, wanda kuma shi jika ne na annabi Ishaq. Babun am kuntum shuhada'a idha hadara ya'qub al-maut ila qawlihi wa nahnu lahu muslimun. Qala haddathana Ishaq ibn Ibrahim annahu sami'a al-mu'tamir huwa ibn Sulaiman an Ubaydillah huwa ibn Umar al-Umari an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radiyallahu anhu annahu qala إلى للنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أكرمهم أتقاهم. قالوا يا نبي الله ليس أنا هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله. قالوا ليس أنا هذا نسألك. قال أف من معادن العرب تسألونني؟ قالوا نعم. قال أف أم معادن العرب تسألونني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فكه. وأتوانا بابيني واندكي بياني قمد فدر Ubangiji mai girma da ɗaukaka a cikin suratul Baqara. Am kuntum shuhada'a, Ubangiji ta'ala yake faɗa ga Yahudu, am kuntum shuhada'a, wai shin ko kun kasance kuna halarce, idha hadara Ya'qub al-maut, lokacin da wato alamun mutuwa ya halarto ma annabi Ya'qub, wanda wannan martani ne Allah yake maidawa ga su Yahudu da suke da'awar cewa ai annabi Ya'qub alaihi salam ba Yahudi ne, kuma lokacin da mutuwa ta zo masa ya ma ƴaƴansa wasicin cewa su yi riko da Yahudanci, kamar yadda kuma suka yi da'awar cewa ai ba ma shi annabi Ya'qub ba, kakan shi ma Ibrahim ba Yahudi ne. Haka su ma ƴan mushin suka yi da'awar cewa annabi Ibrahim ba Nasari ne. Gaba ɗayan su Allah ya ƙaryatar da su, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushriki inna awlan nasi bi Ibrahima lallazina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Ubangiji ta'ala ya ce Ibrahimu alaihi salam baba Yahudi bane kuma baba Nasari bane, walakin kana hanifan muslima, kusan da cewa kadai annabi Ibrahim ya kasance wato karkatacce ne game da duk wani addini zuwa musulunci, shine tauhidi. Ubangiji ta'ala ya ce kuma wama kana minal mushrikina, baya tare da mushrikai. Sai ya ce inna awlan nasi bi Ibrahima, lalle waɗanda suka fi dacewa su danganta kansu da annabi Ibrahim su ce su mabiyansa ne. Ubangiji ta'ala ya ce hazan nabiyu, wannan annabi, wallazina amanu, da waɗanda suka yi imani tare da shi, su suka fi cancanta su danganta kansu ga annabi Ibrahim. Sai ya ce wallahu waliyul mu'minin, Ubangiji ta'ala majibincin lamarin mu'minai ne. To dan haka shine anan Ubangiji ta'ala yace am kuntum shuhada'a, wai shin ko kun zamanto kuna halarce iza hadara Yaqubal mautu, lokacin da wato ciwon mutuwa ya halarto ma annabi Yaqub, ya san da cewa rayuwa ta zo karshe. Iza qala li banihi, lokacin da yake fada ga ƴaƴansa ya tara su yana musu wasiya, yace da su mata abuduna min ba'di, yace ya ku ƴaƴana menene za ku ci gaba da bauta masa min ba'di bayan mutuwata. Wannan jinjinawa ce yake ma ƴaƴansa yaji menene nihin su, za su juya hannun agogo baya ko ba za su juya ba. Shine yace mata abuduna min ba'di, me za ku ci gaba da bauta ma bayan mutuwata. Qalu, sai suka bashi amsa suka ce na'budu ilahaka, za mu ci gaba da bauta ma Allahnka abun bautarka, wa ilaha aba'ika abun bautar uwayenka, Ibrahima shine Ibrahim, wa Ishaqa da Ishaq ilahan wahida abun bauta daya daya wanda bashi da abokin tarayya, wa nahnu lahu muslimuna, mu gare shi masu me kauya da ji da bi ne, ma'ana masu kadaita shi ne da bauta. Haka ƴaƴansa suka tabbatar masa. Dan haka dai a takaice, kamar yadda bayani ya maimaito a baya, annabawan Allah gaba ɗayansu da musulunci suka zo. Nan dai wasiya ce annabi Yaqub alaihi salam, an gane ko? A gaci dai abinda ƴaƴansa suka tabbatar masa cewa wa nahnu lahu muslimuna, mu ga Allah wato masu me kauya da ji da bi ne, ma'ana masu kadaita shi da bauta ne. Dan haka annabawan Allah gaba ɗaya da musulunci suka zo, ba wanda ya zo da wani addini kuma bayan musulunci. Dan haka yahudanci da nasaranci duka addini ne wanda yake kirkire, ba Allah bane bai saukar da shi. Su mabiyan annabi Musa su suka kagi yahudanci, annabi Musa da musulunci yazo, an gane ko? Wa qala Musa, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Haka nasaranci mabiyan annabi Isa suka kirkire shi, annabi Isa da abinda yazo musulunci. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi wa shahid bi anna muslimu. To shi yasa anan suka ce masa wa nahnu lahu muslimun, mu gare shi masu me kauya ne da ji da bi, ma'ana masu kadaita shi ne da bauta. Dan haka wannan aya tana nuna mana mustahabbancin mahaifi yari yayi ma ƴaƴansa wasiya, yayi kokan, an gane ko? Kamar yadda can bayan ne Allah ya faɗa wa wasabi ha Ibrahimu banihi wa yaqu, ya bani ya inna Allah hasdafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Annabi Ibrahim ya ma ƴaƴansa wasiya game da riko da musulunci, haka shi ma jikan shi Yaqub ya tara ƴaƴansa yayi musu wannan wasiya, yace da su inna Allah hasdafa lakumud dina, ku tabbata Allah ya zaba muku wannan addini. Fala tamutunna, kar ku sake ku mutu illa wa antum muslimun, face sai kuna musulmi, ma'ana masu kadaita Allah da bauta. To shine anan malam sai zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada, qila lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, an fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, aka ce masa man akramun nas, wane ne mafi darajar mutane, ma'ana wanda yafi kowa daraja a cikin mutane. Qala, sai manzon Allah ya faɗa yace akramuhum atqahum, mafi karamcin mutane mafi darajar su wato atqahum, mafi tsoron Allah su, ma'ana wanda yafi tsara dokokin Allah. An gane ko? Lafazin atqa wato mina taqwa ne, in aka ce taqwa tsara dokokin Ubangiji, imtisalu al-awamir wajtinabun nawahi, kwatanta umarni na Allah subhanahu wa ta'ala tare da nisantar duk abin da ya hani ya tsawatar. Dan haka duk mutumin da ya siffanta da wannan sifa shine ake kira mai tsoron Allah. To tsoron Allah ko shine galar da take daukaka darajar bawa ta kai shi matsayin da babu wani matsayi sama da shi. Shine anan yace akramuhum atqahum, manzon Allah yace mafi darajar mutane wato shine mafi tsoron Allah su. Kaga wannan amsa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada ta hanyar da jama'a suke samun daukaka da daraja, shine ta hanyar ayyuka na kwarai. Dan babu abin da yake daukaka darajar bawa a nan duniya da makomarsa lahira sama da tsara dokokin Ubangiji. Abinda Allah ya shar'anta maka nayi ka kwatanta abinda ya hane ka ka hannu. Qalu, sai suka faɗa suka ce, ya nabi Allah, ya annabin Allah, laysa an hadha nas'aluk, ba muna tambayar ka bane ba game da wannan, ba game da wannan ba muke tambayar ka. An gane ko? Qala, sai manzon Allah ya ce, fa akramun nasi, manzon Allah ya gane to ga abin da suke yi masa na tambaya. Sai ya ce, fa akramun nasi, an gane ko? Kuma fahimta shi ta biyu, manzon Allah sai ya ce, fa akramun nasi, mafi karamcin mutane, mafi darajar su, Yusufu, shine annabi Yusuf, shine Yusuf nabiyullahi, annabin Allah, ibnu nabiyillahi, dan annabin Allah, ibnu nabiyillahi, dan annabin Allah, ibnu khalilillah, kuma dan badadin Allah subhanahu wa ta'ala. Domin shi annabi Yusuf annabi ne, mahaifinsa Yaqub annabi ne, kakansa Ishaq annabi ne, sannan mahaifin kakan shi annabi Ibrahim shi ma annabi ne, bal ma martabar da Allah ya bashi ta ma wuce wannan, badadi ne na Allah. Wanda a cikin annabawa da manzanni su mutum biyu ne kadai suka samu wannan martaba, annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, su kadai ne Allah yake bance su da wannan matsayi, shine khulla, ma'ana badadanta. Kamar yadda ya faɗa, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadha Allahu ibrahima khalila. Allah ya maida annabi Ibrahim matsayin badadin sa yake. Haka a hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa, inna Allah attakhazani khalilan kama attakhadha ibrahima khalila, kusan da cewa Ubangiji na ya maida ni matsayin badadin sa nake, kamar yadda ya maida Ibrahim alaihi salam cewa badadin sa ne. To shi yasa wannan yana nuna mana a duk wata danganta, babu dangantar da ta kai ta annabi Yusuf alaihi salam. An gane ku? In dai ta fuskar uwaye ne, to babu wani mai daraja, darajar da ta kai ta annabi Yusuf. Shi annabin Allah, babansa annabin Allah, kakan shi annabin Allah, mahaifin kakansa annabin Allah. Qalu, sai suka ce, laysa an hadha nas'aluk, suka ce, ya rasulullahi, ba game da wannan ba dai muke yi maka tambaya, har yanzu ba a zo kan gaba ba inda abinda muke bukata. Qala, sai manzon Allah ya ce, afa an ma'adinil arabi tas'alunani, shin kuna tambaya ta ne game da tushen larabawa? Ma'adin anan abinda ake yake nufi usul, ma'ana tushen su kenan, asalin su uwaye da kakanni. Kamar yadda anan ya kamanta asalin mutane da ma'adin, ma'adin shine baramu inda ake tono albarkatu na ƙasa, gwalagwalai, zinare da azurfa da lu'ulu. An gane? To shine anan sai ya kamanta da tushen larabawa kenan, uwaye waɗanda suke da kakanni masu daraja. Yace, afa an ma'adinil arabi tas'alunani, kuna tambaya ta ne game da tushen larabawa? Qalu, suka ce, na'am, kwarai ya rasulullahi. Qala, sai yace, fa khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islami idza faqiru, manzon Allah yace zababbunku a jahiliya, manzon Allah yace khiyarukum fil islami sune zababbu a musulunci, idza faqihu, manzon Allah yace idan sun fahimci addini, ma'ana waɗanda suke da daraja a jahiliya, hakanan su ne suke da daraja a musulunci, kenan sun hada daraja biyu, wanda a jahiliya ma sun siffanta da sifofi da halaye waɗanda suke na kwarai a ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'antar da su. Ka san shi ɗan adam in dai ba canza ɗabi'a shi bai, asali a yadda Allah ya halicci dan Adam akan dabi'u da halaye na kwarai. An gane ku? To akwai waɗanda a jahiliya ma suna kan waɗannan halaye da dabi'u na kwarai, duk wani aiki na banza, abin kyama sun yi nesa da shi. Duk wani abu wanda yake halaye na kwarai sun siffanta da shi, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, khalaqtu ibadi kullahum hunafa'a. Ubangiji Ta'ala yace bayina gaba daya na halicce su hunafa'a, suna masu karkace ma komai izuwa musulunci. Yace fa'atathum ash-shayatinu fajtalathum aw kama kala, yace shaydanu ne suka zo suka zamar da su gabarin tafarkina. Shi yasa ai manzon Allah ya faɗa, ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra, babu da da ake aihuwa, manzon Allah yace face akan musulunci ake aihuwar sa. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisani, mahaifansa ne suke maida shi ba yahudi in yahudawa ne, in yan mushan ne su rikida shi su maida shi ba nasare, in maguzawa ne su maida shi ba maguje, amma asali akan musulunci kowa yake zawa duniya. To dan haka dabi'u da halaye na kwarai, haka Allah ya dabi'antar da bayinsa sai dai daga bayan mutun ya canza. To shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace zababu a jahiliya, fiyayyu a jahiliya, manzon Allah yace sune zababa a musulunci. Idza faqihu yace in sun fahimci addini. Kenan waɗanda suke da daraja a jahiliya kuma Allah ya azurta su da musulunci, sannan kuma ya zamanto sun fahimci addini, wannan sune martaba ta farko. Saboda martaba ce kusan guda hudu. Akwai wanda zaka same su a jahiliya ma uwayensu da kakanninsu masu daraja ne, sannan suka zo suka hada daraja ta musulunci. Bayan wannan daraja ta musulunci kuma ga fahimtar addini, wannan sune lamba na farko. Suna biya musu waɗanda suke da daraja a jahiliya, uwayensu da kakanninsu ma manyan mutane ne, ba a san su da halaye na banza, sannan kuma ga ya Allah ya azurta su da musulunci. Wannan sune mataki na biyu. Mataki na uku, waɗanda a jahiliya ba su da daraja amma sun samu daraja ta musulunci kuma sun fahimci addini, ko wannan mataki na uku. Koma baya, waɗanda ba su da daraja a jahiliya, an gane ku, sannan kuma sai suka samu daraja ta musulunci amma kuma babu fahimtar addini. To shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace zababanku a jahiliya sune fiyayyu, zababa a musulunci. Idza faqihu, idan sun fahimci addini. Dan haka wannan kenan yana nuna mana cewa daraja wato ta bangaren addini ta nan ne bawa yake samun daraja da daukaka, domin babu abin da yake daukaka darajar mutum sama da addini. Shi yasa in ma akwai wani abu da mutum zai yi tinkahu da shi a rayuwarsa, yayi gundagi da shi, babu abin da ya wuce musulunci. Kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa, abil islamu la abadi siwahu idan tasabu li bakrin aw tamimi, yace ni musulunci shine ubana, yace ba ni da wani uba in banda musulunci, ma'ana babu wani abu da zan yi alfahari da shi sama da musulunci. Lokacin da mutane suka ringa alfahari suna kai danganta cewa ai ni dan Banu Bakar ne, ko kuma ni dan Banu Tamim ne, wanda Banu Bakar bin Wa'il da Banu Tamim suna daga cikin kabilu na Larabawa waɗanda suke masu daraja a jahiliya, yace to ni babu wani abu da zan yi alfahari da shi sama da musulunci. Shi yasa ai anan amsa ta hurku da manzon Allah ya ba su ne, yace chai akramuhum atqahu, mafi darajar su yace mafi tsoron Allah. Kamar yadda Allah ya faɗa, inna akramakum indallahi atqakum, mafi karamcin ku abun Allah shine mafi tsoron Allah. Babun waluqan idza qala li qaumihi ata'tuna al-fahishata wa antum tubsirun innakum lata'tuna ar-rijala shahawatan min duni an-nisaa bal antum qaumun tajhalun fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala ludin min qaryatikum innahum unasun yatahharun fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarnaha min al-ghabirin wa amqarna 'alayhim maqara fasaa'a maqarul munzirin. Qala haddathana Abu al-Yaman huwa al-Hakam ibn Nafi. Qala akhbarana Shu'aib huwa ibn Abi Hamza. Qala haddathana Abu Zinad huwa Abdullah ibn Zakwan. Ani al-A'raj huwa Abdurrahman ibn Hurmuz. Ana Abi Hurairah radiyallahu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama qala yaghfiru Allah lilub in kana la ya'wi ila rukunin shadid. Wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala game da kissar Annabi Lut. Shi Annabi Lut alayhi salam dan uwa ne na Annabi Ibrahim, ma'ana mahaifinsa dan uwan Annabi Ibrahim ne alayhi salam, wanda kasancewar asalin shi Annabi Ibrahim da Annabi Lut wato mutanen Iraki ne. Daga nan kasar Iraki suka tashi suka yi hijira suka koma kasar Sham. Shi Annabi Lut alayhi salam Allah ya aika shi zuwa ga wata alƙarya wanda ake kiran su Sudum. An gane ko? Allah ya aika shi a matsayin manzo ne ya kiraye su zuwa kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta kuma da dina. Abinda suke kai na aikin alfasha shine luwadi. To shine anan Ubangiji ta'ala ya ce wa Ludan, ba su labarin Annabi Ludu idza qala li qaumihi, lokacin da ya fada wato ga mutanansa bayan ya kiraye su zuwa kadaita Allah da bauta, yace da su a ta'atuna al-fahishata wa antum tubsirun, yanzu kwa ringa zuma al-fasha wa antum tubsiruna, alhali kuna gani kuna da sanin cewa a cikin dukkan wani aiki na saban Allah babu wani aiki wanda yake sama da wannan. Ku a hankalin da Allah ya muku, anan aikin da suke kai shine Allah ya ambace shi da cewa alfasha. In aka ce alfasha, aikin zinubi wanda ya kai matuƙa a wajen mu ne. An gane ko? Ba kowane babban laifi bane yake ake kiran shi alfasha. In ka ji an ce alfasha, to aiki daga cikin manyan laifuka wanda kuma laifin ya kai matuƙa a wajen mu ne. Kamar yadda Allah ya ambaci zina da cewa fahisha, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Haka ya faɗa mutun ya aurin matar da mahaifinsa ya aura, shi ta ma shi ma Allah ya ambaci shi cewa alfasha. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. To dan haka anan wato abinda Allah yake nihi da alfasha, namiji ya je ma dan uwansa namiji ta hanyar saduwa, kamar yadda ya faɗa a ta'atuna dhukurana min al-alami, yanzu kwa ringa zoma wato mazaje daga cikin bayi, ma'ana namiji ya je ya sadu da dan uwansa namiji, shine aikin da ake kiran shi da suna luwadi. An gane ko? Kuma kamar misali yadda mata junansu suke jema juna, wannan duka yana daga cikin ayyuka wanda yake na alfasha, wanda sun kuyarwa ne game da halittar Allah subhanahu wata'ala da ɗabi'ar da ya ɗabi'antar da bayinsa, wanda kuma mummunan wahayi ne na shaiɗani. Saboda daman shaiɗani famarsa ya kawata ma bawa mummunan aiki ya ringa ganin cewa abu ne mai kyau. To shi ne anan ya ce a ta'atuna alfahishata wa antum tubsiruna, yanzu kwa ringa zoma alfasha wa antum tubsiruna, alhali kuna gani, ma'ana da hankalin da Allah ya muku. Wanda ka san ita wannan ɗabi'a ko a cikin dabbobi babu ita, dan haka duk wanda ya kauce ma irin wannan, ya kauce ma tafarkin Allah, to dabba ma ta fi shi hankali.
shi yasa ai Allah ya siffanta kafirai da cewa inhum illa kal an'am, sai yace balhum abal, bari dai tamkar dabbobi ne. Ubangiji ta'ala yace bari ma sun mafi ulaika kal an'am balhum abal, a can cikin suratul araf ulaika kal an'am balhum abal al abal, yace bari dai waɗannan yadda ka san tamkar dabbobi suke. Ubangiji ta'ala yace bari ma sun mafi dabbobi bacewa. To kaga ai a dabi'ar ko dabba wato namiji a cikin dabbobi baya je ma dan uwansa namiji, ko mace dabba ta je ma ƴar uwarta mace, in ba a cikin wannan dabi'a a cikin ƴaƴan adam ba a samu irin wannan alfasha ba. Shine Ubangiji ta'ala sai yace a innakum, sai yace a innakum lata'atuna rijala shahawatan min duni nisa, yanzu ku za ku ringa zoma mazaje ƴan uwanku shahawatan dan shahawa min dunin nisa'i, kuma bayan mata da Allah ya halicce su saboda ku. Sai yace bal antum qaumun tajahaluna, bari dai ku mutane ne wanda kuke jahiltar ƙarshen lamarinku. Haka annabi Ludi ya faɗa musu, fama kana jawaba qaumihi, Ubangiji ta'ala yace amsar mutanansa bata zamantu ba, illa an kadu, face kawai iya abinda suka fada masa, suka fada junansu da juna, suka ce akhriju ala ludin min qaryatikum, ya ku jama'a muna ba ku shawara ku fitar da annabi Ludu da yanashi min qaryatikum, daga cikin alƙaryarku. Innahum unasun yataqaharun, domin su mutane ne waɗanda suke neman tsarkake kansu, nisanta kansu game da abin da muke kai. An gane ku? Wannan su mutanen ne suka ba kansu shawara cewa a yi ƙoƙari a fitar da annabi Ludu da duk wani wanda yake mabiyin shi, yanashi a fitar da su daga cikin wannan alƙarya. Domin wai mutane ne waɗanda suke neman tsarkake kansu, suna ganin cewa abin da muke ba daidai ba ne. Ubangiji ta'ala ya ce fa an jainahu wa ahlahu, sai muka tsiratar da annabi Ludu wa ahlahu da mabiyansa, min da iyalinsa, min wana illa wa kike cewa fa an jainahu wa ahlahu, sai muka tsiratar da shi wa ahlahu wato da mabiyansa. Idan aka ce ahlun nabiyyi su ne atba'uhu, mabiyansa, an gane ku? Wanda iyalinsa waɗanda suka yi imani da shi suna daga cikin na farkon waɗanda za su shiga ƙarƙashin wannan lafazi. Kamar yadda wani mawaƙi yake faɗa, yake cewa alun nabiyyi humu atba'u millati min al'ajimi was-sudani wal arabi, law lam yakun aluhu illa qarabatuhu sallal musalli ala taqi abi lahabi. Shine yace fa an jainahu, sai muka tsiratar da shi wa ahlahu wato da mabiyansa, illa mura'atahu, Ubangiji ta'ala yace banda matar shi, qaddarnaha, mun kaddara ta, min al-gabirina, tana daga cikin masu wanzuwa a cikin azaba. Wa amdarna alaihim maqara, Ubangiji ta'ala yace mun yi musu ruwa na musamman, shine ruwa na duwatsu da Allah ya yi musu, kamar yadda zamu iske a babi na gaba. Sai yace fasa a madarul munzari, lalle ruwan wanda aka yi musu galgadi ba su galgadu ba, Ubangiji ta'ala yace yayi muni, domin ruwa ne wanda yake na azaba. Lokaci ya tafi, nan ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.